More music at housesofsongs.com.
Where's our daddy? Aliji ta na kane, bai ni ma mai san kane.